Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel. Tare da Mutala Faruk sun yi da sauran abokan aiki muka sake da muku da wannan shirin. Na daren ranar Asabar 7 ga watan Oktoba na shekarar 2023. A cikin shirin za a ce hukumomi a jamhuriyar Niger sun tafke wasu mutane 10 da ke fasafarin miyagun kwayoyi tsakanin ƙasa da ƙasa. Daga nan Ibrahim Kalmusi Garba zai shigo mana shirin sana'a musoshin tambayoyin ku. Sai kuma shirin wasanni a takaice. Amma fa duka sai mun fara rashin labaran duniya tukunna.
Ba assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Mayakan Hamas da ke iko a zirin Gaza sun kai wani hari da ba a taba ganin irinsa ba kan Isra'ila, inda suka harba dubban rokoki a daidai lokacin da mayakan Hamas da dama suka kutsa cikin kan iyakar da ke da tsatsauran matakin tsaro a wurare da dama tare da ayyuka kasar da rarmi kiya a ranar hutu. Isra'ila ta ce akalla mutane 40 ne suka mutu. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa Isra'ila tana cikin yaki, kuma ya kira da a tattara tarin sojoji. Mamayar ta sake farfado da tarihin yakin shekarar 1973 kusan shekaru 50 zuwa yau. Wani babban dan majalisar dokoki Amurka ya ce Amurka ba ta son yanke hulɗar tattalin arziki da China, ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Amma tana neman daidaiton yanayi da kamfanonin Amurka za su yi aiki cikin ƴanci da walwala. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer yana jagorantar tawagar 'yan majalisar dokokin zuwa ƙasar China karon farko tun daga shekara ta 2019. Ziyarar na zuwa ne a daidai lokacin da dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu take ƙara taɓarɓarewa, yayin da jami'an China da na Amurka suke ƙoƙarin assasa yiwuwar wata ganawa tsakanin shugabannin ƙasashen biyu Joe Biden da Xi Jinping a watan Nuwamba. Shuma ya kuma zargi kamfanonin ƙasar China da rura wutar rikici ta hanyar samar da sinadarai domin samar da maganin opioid a Mexico. Ƙasashen Ukraine da Russia sun kaddamar da sabbin hare-hare akan juna a yau Asabar. Harin da Ukraine ta kai ya kashe mutum guda a yankin Belgorod da ke kan iyakar Russia, a cewar gwamnatin yankin. A bangare guda kuma Rasha ta kai hari da makami mai linzami a yankin Odessa na Ukraine a cikin dare. Jami'an yankin sun ce mutane hudu suka jikkata a harin da aka kaddamar daga yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Dakarun Rasha sun kakkaɓo jirgin saman Ukraine maras matuki a kusa da birnin Moscow da sanyin safiyar yau Asabar, a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar Rasha na TASS. A halin da ake ciki, masu fashin baki na cewa hotunan tauraron dan Adam suna nuna dogon jerin gwanon taragon jigilar kaya da ba taba gani ba a tashar jirgin ƙasa ta Tumangang na Koriya ta Arewa da ke kan iyakar Koriya ta Arewa da Rasha. Sun ce zirga-zirgar jiragen ƙasa ta yawaita sosai akan yadda aka saba gani a cikin shekaru 5 da suka gabata, tana kuma nuna yiwuwar watakila Koriya ta Arewa na samar da makamai ga Rasha. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yayin da ake ci gaba da neman tallafi ga miliyoyin 'yan kasar Sudan da yaƙi ya daidaita rayuwarsu, wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis ta yi gargaɗin cewa al'ummar Sudan na rayuwa ne cikin mawuyacin hali, kuma suna cikin haɗarin taɓarɓarewa idan duniya ba ta tashi tsaye don taimaka musu a lokacin da suka fi buƙata ba. Alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna cewa Sudan ta zama ƙasar da ta fi yawaitar matsalar gudun hijira a duniya cikin gaggawa, tun bayan da wasu manyan hasoshin soja biyu suka jefa ƙasar cikin yaƙi kusan watanni 6 da suka gabata. Kimanin mutane miliyan 5,400 ne suka bar gidajensu zuwa cikin Sudan ko kuma ƙasashe makwabta a matsayin 'yan gudun hijira. Wannan na nufin kimanin mutane fiye da 300,000 a kowace rana, da yawa kuma suna gudu ne ba tare da komai ba sai tufafin da ke jikinsu, inji Clementine Nkweta Salami, jami'ar ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan. Akalla mutane 15 ne suka mutu, kana wasu 40 kuma suka jikkata, bayan wata girgizar ƙasa da ta afku a yammacin ƙasar Afghanistan a yau Asabar, kamar yadda wani jami'in kula da bala'i ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Alƙaluman sun samo asali ne daga rahotannin farko daga gundumar Zindajan da ke lardin Herat, inji Mullah Jan Saeed, kakakin ma'aikatar kula da bala'o'i ta Afghanistan. Ma'aikatan ceto a India sun sami gano ƙarin gawarwaki yayin da suke tona baraguzai da ruwa mai tsananin sanyi a cikin fafutukar neman waɗanda suka tsira bayan da wani tarki ya tumbatsa ya kuma fasa wata madatsar ruwa. Ɗaruruwan ma'aikatan ceto sun sake gano wasu gawarwaki shida da sanyin safiyar yau Asabar, inda adadin waɗanda suka mutu ya kai 47. Akalla mutane 150 ne suka ɓace. Ambaliyar ta fara ne da tsakar daren Laraba a lokacin da ruwan wani tafki mai kankara ya cika inda ya tumbatsa ya kuma fasa babbar madatsar ruwa ta jihar Sikkim.
Murtala Park sanyin da ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar yaƙi da share fataucin miyagun ƙwari ta jamhuriyar Niger, reshen jihar Agadez, ta yi nasarar cirki wasu mutane goma da ke safarar miyagun ƙwayoyi tsakanin ƙasa da ƙasa. A daidai lokacin da ake mayar da Niger a matsayin hanyar safara zuwa gabashin Afirka da ma yankin Turai. Wakili Muhammad Mahmud na ɗauke da wannan rahoton.
Kwayoyi samfarin tramadol da wiwi da kokain da kuɗinsu suka kai fiye da miliyan 260 na sefa. Hukumar yaƙi da share fataucin miyagun kwayoyi Okritis ta gabatar ma hukumomin jihar Agadez da kuma manema labarai waɗanda tace jami'anta suka kama a hannu wasu mutane akalla goma waɗanda 7 'yan Nijar ne, uku kuma 'yan ƙasashen waje. Hukumar ta kuma gabatar da wata mota da babura biyu da wasu kayayyaki na daban waɗanda masu safarar ke amfani da su domin kai kwayoyin zuwa ƙasashen ƙetare. Kabir Idi Kanta shi ne shugaban hukumar da ke yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi reshen jihar Agadez.
Aikin da muka yi ya bamu damar muka kama mutum goma saboda safarci da saida na miyagun kwayoyi. Cikin mutanen nan goma da muka kama mutum uku ba 'yan ƙasar Nijar ba ne ba, 'yan ƙasashe ne na ƙetare. Ko da Iblis mun samu wanda ta kai adadin da ya hi kilo uku, kuɗinta suna hin miliyan 200 na Faransa fa. Mun kama wiwi kuɗinta ana iya kesa su zuwa kawon miliyan uku. Mun samu kwayoyi na tramadol, darajar su bisa kasuwanci yana iya kai kuɗin da suka kai miliyan 4. Mun kama mota vehicle, mun samu moto guda biyu, su ne su masu wanga safarci na miyagun kwayoyi suke amfani da su don su ɗauko kwayar daga wani wuri.
Jihar Agadez dai ta zama wata hanyar da masu safarar miyagun kwayoyi ke bi domin kai kayansu zuwa kasashen arewacin Afirka ko Turai. Mafari kenan da hukumomin jihar Agadez suka yaba ma jami'an tsaron a wannan aikin da suka yi na kama safarar miyagun kwayoyi. Abdurrahman Turawa, magajin garin Agadez.
Jihar Agadez ta zan hanya ce ta tsaya da wannan kwaya. Wanga aikin ana yin shi saboda tsaron ƙasa. Kenan jami'an tsaro ba su kwana, suna kokari dare da rana saboda su kare al'umma da dukiyar ta. Wannan kwaya yau cikin jihar Agadez ta zan babban matsala, inda yau matasan mukadiba mafi aksari da yawa suna cikin wani hali na rashin hankali game da shan wannan kwaya.
Safarar miyagun kwayoyi wani babban laifi ne da dokokin Nijar suka tanadi hukunci akan dukkan wanda aka kama da hannu a ciki. To sai dai babban alkali mai shigar da ƙara na Agadez Harimar Tan Muktar ya bayyana cewa wannan aikin da jami'an tsaron ke yi aiki ne da ke buƙatar goyon bayan al'umma da kuma gwamnatin Nijar.
Mai yau lokaci wannan kwaya tana hituwa daga wajen Najeriya, akwai wadda ke hutuwa da wajen Cotonou, Lome, duka sai ta biyo in ta zo nan Agadez ba tsayawa take, suna wucewa da ita. Wannan masiba ita ce ta damu jama'a Agadez, kuma ita ce ake so jami'an tsaro duka su kawo goyon bayan su saboda aiko kowa ga wannan alluba da ta damu jama'a gaba
ɗaya. Duk da matakan da hukumomi ke ɗauka don ƙara zuba ido akan hanyoyin zirga-zirga musamman ma iyakokin ƙasar Nijar, safarar miyagun kwayoyi wani al'amari ne da ke ƙara samun gindin zama ɗan watannin nan, abinda ke nunin buƙatar ƙara dukkan matakai a gwamnatin Nijar da za su ba jami'an tsaron damar ci gaba da yaƙi da masu fataucin miyagun kwayoyi. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gai da Hamid Mahmud, kafin mu kai gaishenmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar sadarwa ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter, har ma da Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku bani tarihin masarautar Bida ta Etsunufe. Mai tambaya Aliyu Muhammad Bello Bida. To idan mai tambayar Malam Aliyu Muhammad Bello da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, an dace wakilin ashiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samu ansar daga bakin mai ita, wato wakilin tarihin Nufe Alhaji Dauda Ibrahim, wanda ya ce
a tarihin masarautar Bida ya fara ne daga 1828 a karkashin daular Usmaniya a garin da ake kira Rabba. Wanda ya kafa wannan daula a garin Nufawa shine ake kira Muhammadu bin Ibrahim, wanda aka fi sani da suna Dendo, wato wanda Nufawa suka kira Malam Manko, Malam Dendo kenan. Shi daliben Malam Sheikh Usman Danfodio ne. To ya zo ne daga garin Bangana a jihar Kebbi. Ya kafa masarautar nan ne akan musulunci, wanda ya bambanta da masarautar jiya a ƙasar Nufe. Da akwai wani babban malam da ake kira Shehu Abdurrahman, ya yi haye da masarautar kafan Nufawa su bar zalunci da ja'ilunci da ake sarautar da shi ba sauraron shi ba. Shi na Allah ya zo da Muhammadu bin Ibrahim, wato Malam Dendo kenan. Shi ma ya ci gaba inda Sheikh Abdurrahman na ya ta yayi da su a sauraron shi ba, har ma ya zama yaki tsakanin su, ya ciki akan yaki har ma ya zo ya ci nasara, ya kwaci mulki da mai cin lokacin wanda ake kira Mamman Jiya, wato ya tunun fe kenan na wancan lokacin. Ya kwaci mulki ya haika aka zo ya aika zuwa Gondo a karba tuta musulunci. Aka zo da tuta ba dan shi da ake kira Usman Zaki, ya bashi tutan mulki kuma ya bashi sarautan sarkin Fulani, wanda Nufawa suka fi sani da Etugoyi. Ya yi mulki 1830 zuwa 1832 ko uku da babansa ya yi rasu, wato Malam Dendo kenan, a garin Rabba, wurin da aka fara masarautan Bida. To bayan haka ya yi shekara goma da daya, sannan kanisa mamma na bakwai, wato Masaba kenan. Masaba aka kwashi mulki aka ba Malam Saba. So ya yi mulkin sa daga 1841 daga gurin ya canza garin mulki zuwa garin da ake kira Lade. Ya je shekara 6 a gurin. Daga gurin ne mai yakin sa, wanda aka fi sani da suna Umaru Bahaushe, shi dan Barno ne, shi ya kwace mulki da gurin shi da annun shi ya ci gaba da mulki, amma ba yarda da shi ba, Fulani ba su yarda da shi ba, kuma Nufawa kuma ba su yarda da shi ba. To haka yi, haka hada kai, aka kwashe mulki da gurin daga hannun shi, har ma aka kashe shi. Daga gurin ne aka sansanta rikicin da ke cikin tsakanin Usman Zaki da kanin shi Mamman Saba. So haka ba aka sake ba Usman Zaki mulki, ya dawo Bida. To daga gurin nan mulkin Bida aka zama a Bida da mulki, shi gaba da mulki daga 1856. Daga gurin ya yi mulki shekara 2 ko 3, shi ne ya rasu a shekara 1859. Haka ba kani shi Mamman Nasaba, ake Mamman Saba kenan, ya ci gaba da mulkin sa daga 1859 har zuwa 1873 a garin Bida. A wurin ne har ma ya yi mulkin sa shekara 14, Allah ya karbi rayin sa. So ya rasu, haka ba jikan Malam Dendo wato dan yayan su ne Umaru Majigi. To a cikin jikokin Malam Dendo shi da ya fara mulki wato Umaru Majigi kenan. So yayi nasa daga hali 873 zuwa hali 884 shi ma Allah ya karbi rayinsa shine dan Usman Zaki ya ci gaba. Gidaje sun zama uku kenan a tarihin sarautan Bidda da ake ce mulki.
To ranka dai wakilin tarihin Nube diga wannan gidaje ukun kuma fa an ci gaba
daga Usman Zaki zuwa Mamman Saba sai Umaru Majigi. Mulki ya koma ga inda ya fara wato gidan Usman Zaki kenan. Dansa shine Abdul Malik wanda aka fi sani da Esu Maliki ya karba mulki sai nasa daga hali 884 zuwa hali 895 daga gurin ya yi mulkin sa Allah zo ya karba rayin sa da Allah ya karba rayin sa mulki ya koma gidan Masaba. Dansa wanda ake kira Abubakar sarkin Abubakar ya karba mulki yayi nasa yayi gaji mulki yayi nasa daga shekara 895 to lokacin nan ne rikicin Bature ya fara a nan harewa. So yaki da yaki don ba su yarda da Bature ba haka ne suka yaki har ma yaki kan haki su huku suka shiga yaki da Abubakar. Abubakar ya yaki da su kafi su ci nasara a kansa. An kama shi ne a kasar Bauchi aka kai shi kasar Lokoja a shekara 902. A shekara 901 Bature suka nada sabon sarki mai suna Muhammadu wanda aka fi sani da Muhammadu Makun dan Umaru Majigi. Mulki ya koma wannan gidan yayi shekara 15 ya rasu a shekara 926. Gurin mulki ya koma gidan Usman Zaki jikan shi wanda ake kira Bello dan Maliki ya gaji mulki shine ya fara sayan mota mai suna Matuka wato motoka kenan. Yayi mulki shekara 916 zuwa 926 wato shekara 10 ne yayi kakan mulki. Ya rasu a 926 sannan mulki ya koma gidan Masaba jikan shi wanda aka fi sani da Echu Saidu wato sarki Saidu kenan dan Yarima Mamoda jikan Masaba ya yi mulki a shekara 9 ya rasu a 935. Da ya rasu mulki ya koma gidan Umaru Majigi. Muhammadu ya gaji mulki Muhammadin Dayako wanda aka fi sani da Muhammadin Dayako dan Muhammadu Makun yayi mulki shekara 27 wato ya fara mulki ne daga 935 zuwa 962. Da ya rasu mulki ya dan canza maimakon da zai je gidan Usman Zaki sai kauce zuwa gidan Masaba.
To kuma to me ya faru aka dan samu wannan canjin haka?
An dan samu dan matsala kenan shine Usman sarki yayi mulki wato dan Sayyidu kenan daga 962 zuwa 968 daga gurin sai aka ba mulki aka kwace mulki aka ba sarkin Musa Bello wato dan Bello kenan yayi mulkin sa daga 969 zuwa 975 wato shekara 6 kenan. Da ya rasu mulki ya sake koma gidan Umaru Majigi. A gidan Umaru Majigi sarki Umar Sanda Dayako ya karba mulki daga 975 wanda Turawa ke cewa 1975 zuwa 2003 kenan. Rai ayi halin sa ya rasu aka ba mulki ya koma gidan farko gidan Usman Zaki da Maliki Bello Musa aka ba mulki ga sarki Yahya Abubakar wato ya tunupe kenan dan makwarji Abubakar jikan sarki Maliki jikan Usman Zaki. yaki daga 2003 zuwa yau shekara 20 kenan yayi akan mulki ta takaitacce tarihin masarautar Bidda kenan tun lokacin da aka fara daga garin Raba zuwa Lade sannan zuwa Bidda to ko kafin ma su zo garin Bidda nan ana addinin musulunci amma ba yanda aka yanda ya kamata su yi ake yin ba shine Isa shi Malam Dindo ya kwace mulki daga hannunsu ya daidaita sarauta kan musulunci yanda ya kamata to a takaice dai haka ne tarihin sarautar masarautar Bidda yake kenan
to madalla wakilin tarihin Nufe wannan tarihi na masarautar Bidda lalle tana da tsawon gaske ban sani ba ku za ka dai mana tsokaci kadan daga cikin tarihin masarautar Nufe ma gaba daya domin su al'umar da suke sauraron mu yanzu su ƙara fahimta baya ga wannan masarauta da Bidda ko kuma wasu daga cikin tarihin masarautar Nufe gaba daya
wato masarautar kasan Nufawa wato kasan Nufe kenan to ina da karfi kuma akwai mamanci wanda ko lokacin da ba manta da su ba mulkin sa da suke yin hakika ana yin sa dai irin inda mulki ya kamata amma ba kan musulunci ba abinda ya kawo kwacewan mulki daga hannun masarautar Nufe kenan wanda Malam Dindo ya shugabanci to lokacin da masalace suka kwace mulki ne wanda ake yin akan musulunci har ila yau akan musulunci ne ake yin wannan mulki har lokacin da aka dawo Bidda masarautar Bidda alhamdulillah har zuwa yau cin gaba ne ake yi bai je baya ba har zuwa lokacin Etu Umar Sanda yayi kokarin sa wannan zamanin har zamanin sa ya wuce shi Etu Nufe yaya Abubakar sai far ya gaji mulki har ma cin gaba kasan Nufawa yake kasan Nufe yake har ila yau shi an haife shi ne a hali na 952 har ma karatun primary anan ne a Bidda har ma ya koma yayi college a Kaduna da Kano gurin ne har ma haikin soja ta shiga rayinsa ya koma na haikin soja har ma ya zama brigadier general kafin ya karba mulki ya zama Etu Nufe
to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tarihin masarautar Bidda da ma wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ke ansa mana tambayoyin wakilin tarihin Nufe Alhaji Dauda Ibrahim da wakilin Adamawa Muhammad Salisu Garba da producer mu Julie Laser Creation da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah kai mu wassalam
a gai da Malam Ibrahim yanzu kuma sai wasanni a takaice
Kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta koma na daya akan teburin Premier Luton Town ya yi rashin nasara da ci 1 da nema a gida a hannun Tottenham a wasan mako na 8 a gasar Premier League a yau Asabar Mike van de Ven ne ya ci kwallon a zagaye na biyu kuma karon farko da ya cirewa kungiyar kwallo bayan da ya samu tamolan ta wajen James Bandison to sai dai tun kafin nan dai an baiwa dan wasan Tottenham din jankati Invens Visoma inda kungiyar ta London ta kare fafatawa da ƴan wasa goma a cikin filin Tottenham wadda ange Fastin Coughlon ke jan ragama ta yi wasanni 8 ba tare da an doke ta ba a Premier League da nasara 6 da kuma canjaras 2 Saudiya ta mika bukatar daukan nauyin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2034 Saudiya ta sanar da shirin mika bukatar neman damar karban bakoncin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2034 matakin da ke matsayin yunkurin baya-bayan nan da kasar ta Larabawa ta yi a kokarin ta na bunkasa bangaren wasanninta a dakon shekaru 20 da Newcastle ta yi gabanin dawowar gasar cin kofin zakarun Turai ya zo wa kungiyar da gagarumar nasara bayan da ta yi nasarar lallasa PSG da kwallaye ci 4-1 a haduwarsu a dare ranar Laraba da ta gabata a filin wasa na SC James Park da yiwuwar dan wasan gaba na Arsenal Bukayo Saka ya dauki lokaci yana jinya bayan raunin da ya samu wadda ta tilasta fitar da shi ana tsakar dawowar wasa da kungiyarsa ta sha kaye a hannun Leicester kasar Faransa da kwallaye 2-1. Dan wasan tsakiya na Crystal Palace Bridge Eze zai shafe makonni 6 yana jinyar raunin da ya samu a cinyarsa yayin wasan da suka yi nasara kan Manchester United a karshen makon da ya gabata. An daje wasar kwallon kafa da aka shirya bugawa a ranar Litinin tsakanin kungiyar Saudiya da Iran a gasan cin kofin zakarun nahiyar Asia sakamakon ajiye mutum-mutumi na tsohon babban komanda a rundunar sojojin kasan Iran Menjo Janar Qusem Soleimani a kofar filin da za a fafata wasar. Kocin Chelsea Mauricio Pochettino ya ce za a dauki tsawon shekaru 2 kafin kungiyar tasa ta kai ga matsayin karsashin da ake bukata. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City tana sane da cewa dan wasan gabanta Erling Haaland yana da burin taka leda a Real Madrid amma kuma take son tattaunawa da shi kan tsawaita kontrakinsa da zai kare a watan Yuni na shekara ta 2027. A bangare guda kuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na duba yiwuwar dauko aron Lionel Messi a watan Janairu idan kungiyarsa ta Inter Miami ta kasa samun gurbin wasannin kofin Amurka na MLS. Ita kuwa Chelsea na jiran taga ko dan wasan gaban Nigeria Victor Osimhen zai kulla sabuwar yarjejeniya da Napoli kasancewar har yanzu shi da wakilansa basu yanke shawara ba kan ci gaba da zamansa a kungiyar ta Italia. Iya abin da ya sauka kenan a wannan mako sai makon gobe in me jika ya kai mu. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Gai da Lado Salisu. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice.
A takaice mayakan Hamas da ke iko a zirin Gaza sun kai wani hari da ba taɓa ganin irinsa ba kan Isra'ila inda suka harba dubban rokoki a daidai lokacin da mayakan Hamas da dama suka kutsa cikin kan iyakar da ke da tsauran tsaro a wurare da dama tare da yi wa ƙasar diran mikiya a ranar hutu. Wani babban dan majalisar dokokin Amurka ya ce Amurka ba ta son yanke hulɗar tattalin arziki da China, ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya, amma tana neman daidaiton yanayi da kamfanonin Amurka za su yi aiki cikin ƴanci da walwala. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer yana jagorantar tawagar 'yan majalisar dokokin Amurka zuwa ƙasar China karon farko tun daga shekara ta 2019. Ƙasashen Ukraine da Russia sun kaddamar da sabbin hare-hare a kan juna a yau Asabar. Harin da Ukraine ta kai ya kashe mutum guda a yankin Belgorod da ke kan iyakar Russia cewar gwamnan yankin. A bangare ɗaya kuma Russia ta kai hari da makami mai linzami a yankin Odessa na Ukraine a cikin dare. Jami'an yankin sun ce mutane hudu ne suka jikkata a harin da aka kaddamar daga yankin Crimea da Russia ta mamaye. A yayin da ake ci gaba da neman tallafi ga miliyoyin 'yan kasar Sudan da yaƙi ya daidaita rayuwarsu, wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya Aje Alhamis ya yi gargaɗin cewa al'ummar Sudan na rayuwa ne cikin mawuyacin hali kuma suna cikin haɗarin taɓarɓarewa idan duniya ba ta tashi tsaye don taimaka musu a lokacin da suka fi bukata ba. Akalla mutane 15 ne suka mutu kana wasu 40 kuma suka jikkata bayan wuta girgizar ƙasa da ta afku a yammacin ƙasar Afghanistan a yau Asabar, kamar yadda wani jami'in kula da bala'i ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ma'aikatan ceto a India sun sami gano ƙarin gawarwaki yayin da suke tona tarkace da ruwa mai tsananin sanyi a cikin fafutukar neman waɗanda suka tsira bayan da wani tafki ya tumbatsa ya kuma fasa wata madatsar ruwa. Ɗaruruwan ma'aikatan ceto sun sake gano wasu gawarwaki 6 da sanyin safiyar Asabar wanda ya bada adadin waɗanda suka mutu zuwa 47.
Masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Lahadi inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na boahausa.com. Yanzu kan amar da Murtala Faruk Sanyinna da ya taimaka shirye-shiryenmu na yau, sai Julie Levis Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni, har ma da injiniyanmu na yau wato Malam Jumbe Hamza. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.